Mani Dawu Fawwa Emai Emai Ani Ail Bani Khani Ketu Nauwa Emai Puja Ail Bani Dawu Fawwa Emai Yeah.